Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 23 ga watan Afrilun 2021. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Maryam da kanin labarai.
Annobar COVID-19 na karuwa a wani mataki na ban mamaki a India. Ma'aikatan lafiyar kasar da ke kudancin nahiyar Asia ta faɗa a yau Juma'a cewa an samu adadin tarihi na mutum 332,730 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24. Mambobin kungiyar kasashen kudancin nahiyar Asia da ake kira ASEAN na shirin ganawa don tattaunawa akan batun rikicin gwamnatin Myanmar a wani taron koli da za a yi gobe Asabar a Jakarta. Tabarbarewar agajin jinkai a Mozambique sakamakon tashin hankalin masu tsatsauran ra'ayi a arewacin kasar na karuwa sosai, yayin da yanzu mutane sama da 950,000 ke da bukatar agajin abinci na gaggawa a cewar shirin samar da abinci na Majalisar Dinkin Duniya.
Kanun labaran kenan. A cikin rahotanninmu kuma za ku ji cewa yau aka yi jana'izar shugaban kasar Chadi wanda ya rasu ranar Talata da ta gabata, wanda don haka ake kiran 'yan kasar da su zauna lafiya.
Yanzu zancen da ake yi, rebel suna nan suna tahowa, 'yan tawaye suna nan bisa hanya suna tahowa, suna darƙaƙowa.
A Najeriya kuma za a ji cewa ana zargin wani mutum da yanka ɗan wansa wanda ya bisne cikin ɗaki a Sokoto.
Suna kashe mutane, ana cewa a tsaya a canza musu rayuwa. Ya za ka iske mutum ka yi mashirin kan rago, idan ga doka kai anyama shi zai sa wani abu.
Kamar kowace ranar Juma'a, muna dauke da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar. Za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za kuma a ji falalar azumin watan Ramadana. Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na ɗaya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Annobar COVID-19 na karuwa a wani mataki na ban mamaki a India. Ma'aikatan lafiyar kasar da ke kudancin nahiyar Asia ta faɗa a yau Juma'a cewa an samu adadin tarihi na mutum 332,730 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24. Sabon adadin ya zarta na jiya Alhamis, inda aka samu sabbin kamun cutar mutum 314,835 a rana guda. Akalla asibitoci 6 a New Delhi, babban birnin kasar, ba su da iskar oxygen da ke taimakawa wajen numfashi, ko kuma suna fuskantar karancin ta. Rashin iskar oxygen din yayi tsananin da ya sa wata babbar kota a birnin ta buƙaci gwamnatin kasar da ta karkatar da akalar iskar oxygen din da ake amfani da ita a masana'antu zuwa asibitoci. A yankin yammacin India a yau Juma'a, gobara a asibitin Vijay Vallabh a jihar Maharashtra ta yi sanadiyar kisan akalla masu fama da cutar COVID-19 13. Yayin da mambobin kungiyar kasashen kudancin nahiyar Asia da ake kira ASEAN ke shirin ganawa don tattaunawa akan batun rikicin gwamnatin Myanmar a wani taron koli da za a yi gobe Asabar a Jakarta. Kungiyar Amnesty International ta yi kira ga kungiyar yankin mai mambobi 10 da ta bada fifiko akan batun kare haƙoƙin bil'adama da kuma daƙile taɓarɓarewar yanayin komawa rikicin agajin jinƙai da ke ta haƙoƙin bil'adama. Amnesty ta kuma roƙe Indonesia, ƙasar da za ta sauke taron, da kuma sauran ƙasashe mambobin kungiyar ta ASEAN da su gudanar da bincike akan jagoran juyin mulkin da aka yi a ƙasar, wato babban janar Min Aung Hlaing, bisa zarge-zargen yana da hannu a laifuffukan keta haƙoƙin bil'adama a Myanmar, wanda ake sa ran zai halarci taron, a cewar kungiyar a wata sanarwa a yau Juma'a. Sojojin Myanmar, ƙasar da kuma ake kira Bama, sun hanɓarar da zaɓaɓɓiyar shugaban ƙasa Aung San Suu Kyi a farkon watan Fabrairu, abinda ya haddasa bore da kuma mummunan farmaki akan masu zanga-zanga da farar hula da suke so a komawa gwamnatin demokaradiyya. Taɓarɓarewar agajin jinkai a Mozambique sakamakon tashin hankalin masu tsatsauran ra'ayi a arewacin ƙasar na ƙaruwa sosai, yayin da yanzu mutane sama da 950,000 ke da buƙatar agajin abinci na gaggawa a cewar shirin samar da abinci na Majalisar Dinkin Duniya. Kiyasin mutum 50,000 suka guje wa gidajensu a daidai lokacin da 'yan tawaye suka kwashe kwanaki 5 suna yin ƙawanya a garin Palma a farkon wannan watan, lamarin da ya ƙara yawan waɗanda suka rasa matsugunansu da kuma masu fama da yunwa. mutane sun warwatsu zuwa wurare daban-daban tun lokacin da aka fara kai hare-hare a Fama a kwanan nan. Waɗanda suka tsira suna cikin rudani akan dole suka gudu, suka bar kayayyakinsu kuma suka rabu da iyalansu, a cewar Antonella D'April, daraktan shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya a Mozambique, wacce ta kai ziyara Pemba, babban birnin lardin Cabo Delgado, inda da yawa daga cikin waɗanda suka yi gudun hijirar ke tsugunne. Wasu da yawa kuma sun gudu zuwa Pemba a cikin ƙananan jiragen ruwa, inda suka yi tafiya mai cike da hadari ta teku. Dubban wasu kuma har yanzu sun makale a Fama da wasu unguwanni a Kutanda da ke kusa. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda a yayin da ake yi jana'izar marigayi shugaba Idris Deby na Chad a yau, hukumomi da sauran jama'a a jamhuriyar Niger ke kiran makwabtansu mutanen ƙasar Chad da su zauna lafiya saboda fargabar yiwuwar a samu tashin hankali a ƙasar. Ga Sulemu Mini Barma da ƙarin bayani.
Shugabannin ƙasashe akalla goma ne suka halarci taron jana'izar shugaban ƙasar Chad Idris Deby, cikin su har da Mohamed Bazoum na Niger da Felix Tshisekedi na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, bugu da ƙari shugaban riƙon ƙungiyar tarayyar Afirka da shugaban Faransa Emmanuel Macron, abinda ke ƙara jaddada tasirin marigayin a nahiyar Afirka baki ɗaya saboda jajircewarsa akan batun tabbatar da tsaro, lamarin da ya sa batun maye gurbinsa da mutumin da ya dace ke ɗaukar hankalin jama'a a ƙasashe makwabta irin su jamhuriyar Niger. Shugaban ƙungiyar wanzar da demokradiyya Son Allah Dambashi na daga cikin waɗanda ke jan hankulan masu ruwa da tsaki a Chad su kasance tsintsiya maɗaurin ki ɗaya don ganin an kafa gwamnatin da kowane ɓangare zai na'am da ita.
Ɗan Afrika dukan wanda ga bisau da ƙafa ga abin da gawa kanuwa a ƙasashen duniya ciya tafarki na yaƙe-yaƙe da tafarki na zaman lahiya, ya san dai Chad ƙasa ce wadda kamar garkuwa ce bisa ƙasashe na yankin Sahel kuma da bisa ƙasashe na yankin Chad. Bayan mutuwar ba san wadda za ta wakana ba, tun da aika ƙasar Chad akwai ɓangarori da yawa waɗanda aka rike da makamai.
Sai dai shugaban ƙungiyar COWAD Amadou Rufai Lawan Sallau na cewa dole ne ƙasashen Afirka su yi wa al'ummar Chad rakiya a wannan lokaci na neman mafitar rudanin da ake tunanin rasuwar Idris Deby na iya haddasawa a nan gaba.
Yanzu zancen da ake yi rebel suna nan suna tahowa, ƴan tawaye suna nan bisa hanya suna tahowa, suna darƙaƙowa wani waje kuma ƴan Boko Haram suna tahowa. Kenan wannan abu gaskiya mu muna babbar fargaba bisa wannan lamari. Abinda muke so da ƴan Chad yankin da mu yankin da ƴan Mali yankin kai har ma da ƴan Najeriya yankin gaba daya, don ka mu hada ƙarhi da ƙarhi a kai ma Chad dauki a taimaka ma Chad, tunda Chad tana cikin wani hali wanda yana iya sa ma yaki.
Dumban mutane na ciki da wajen Chad ne suka halarci taron jana'izar a N'Djamena don yi wa marigayin bankwanan ƙarshe, inda aka yi masa addu'o'i da hidimomin karramawa a hukunce kafin daga bisani a damƙa gawarsa ga iyalansa waɗanda suka nufi garinsu na asali Amjares da ke yankin arewa maso gabasin ƙasar kusa da iyakar Sudan, inda aka bizne shi a ɗazu da rana. Idris Deby, wanda ya shafa shekaru 30 yana mulkin Chad, ya rasu ne a ranar Talatar da ta shige bayan da ya ji rauni a lokacin da sojojinsa ke kafsa fada da ƴan tawayen ƙungiyar FARC, a cewar wata sanarwar rundunar mayakan ƙasar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kada a shagala, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. A jiya Alhamis ne wata kotu a Algeria ta tabbatar da laifin wani babban farfesan jami'a da ya ƙware a fannin ilimin Islama saboda ya muzanta addinin Musulunci, ta kuma yanke mashi hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara uku. Ba nan take aka kulla Sa'id Jabal Kirba kuma ya ce zai ɗaukaka ƙara, a cewar wasu lauyoyi da ke kare mambobin ƙungiyar Rajin Demokuraɗiyya ta Algeria da ake tsare da su. Wani farfesan daban tare da wasu lauyoyi sun shigar da kara akan Jabal Kair saboda wasu rubuce-rubuce da yayi a shafin Facebook da suke ganin sun wulakanta addinin Musulunci. Kafin a yanke mashi hukuncin, Jabal Kair ya faɗa wa jaridar Le Figaro ta ƙasar Faransa cewa wannan shine karan farko a tarihin Algeria da aka yi shari'a akan wani farfesa saboda ya bayyana ra'ayinsa a fannin da ya ƙware. Akalla rokoki uku suka dira a kusa da tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa a birnin Baghdad da yammacin jiya Alhamis a cewar jami'an tsaron Iraki. Jami'an sun ce rokokin sun sauka a kusa da wani bangaren tashar jiragen inda dakaran Amurka suke, amma ba a samu rahoton wata barna ko hasarar rai ba a cewar wata sanarwa daga sojojin Iraki. Dakaran na Iraki sun gano tare da kwance karin wasu rokokin da ba a harba ba da aka kafe su akan sauran wani gida da ba kowa a cikin sa, inda aka harba sauran rokokin a cewar sanarwar. Harin na jiya Alhamis na zuwa ne bayan wani shigen irinsa da aka kai ranar 18 ga watan Afrilu, wanda ya auna wani sansanin sojojin Iraki da ke Balad, inda aka tsugunar da wasu Amurkawa masu aikin kwanta rage. A wannan harin sojojin Iraki biyu suka jakkata. An gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan Najeriya makanifa, inda ake zargin wani mutum a jihar Sokoto da yanka dan wansa, al'amarin da ya ja hankalin ƴan rajin kare haƙƙin dan adam da jami'an tsaro. Ga Muhammad Nasir da cikakken rahoton.
Cin zarafin bil'adama abu ne da ke ci gaba da wanzuwa a Najeriya, don da kokarin da hukumomi da kungiyoyin fafatuka ke yi na kawo raguwar su. Wata matsala da ta dabaibaye ce kokarin shawo kan irin waɗannan matsalolin ita ce halayyar wasu jama'a na boye ayyukan ta'addanci da aka aikata saboda yan uwantaka ko kuma wasu dalilai na daban. Wannan a cewar jami'an kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Network, Siraju Madawaki, abu ne wanda ke kawo musu cikas ga fafatukar kare haƙƙoƙin jama'a.
Mafi akasari sai kaga ana samun mutane da cin zarafin yara ko uwayen su, sannan ana samun irin waɗanda ke kirkita sai da yawa a cikin al'umma, kuma sai ga an harin su an ɓoye da ko a yi suwa sai a wai ɗan uwa ne wai gida guda ne ko kuma kai na laifin, duk ana samun waɗanda a cin zarafin yarinya daga baya sai yaro zai ce wai ai kwati ta ko kuma wani sai aka ma dai kare kare da mai muka ce irin haka nan, to an na gana al'umma ba sai da suna ba wanda kamata ya a ce idan mutum ya aikata mai zama izna da sauran mutane a hukunta shi kuma a daidai haƙƙin wannan yaron da aka ci zarafin ne.
Wannan na zuwa ne lokacin da wasu jama'a a Sokoto ke alhini na kisan gilla da ake zargin wani mutum ya yi wa yaro dan shekara uku dan uwansa kuma ya binne shi a cikin ɗaki. Mahaifin yaron wanda ke cike da jimami ganin dan uwansa ya kashe ɗansa ya ce ba zai ce komai ba, amma dai da yake wanda ake tumar yana hannun hukuma yana so a yi adalci. Na nemi jan taba kiran rundunar 'yan sanda akan wannan batun, amma kakakin rundunar bai ɗauki kiran wayata ba. Na kuma zanta da makwabtan iyalan da lamarin ya faru, waɗanda su ma suna cike da alhini.
Sunana Hussein Abbas Gadaddawa. Hankalina ya tashi kwarai don abuna wanda ya zancewa mai ainihi tashin hankali, don irin a ce yaro karami ɗan shekara uku a ce a ƙwalƙwalan mai ido a yi rame kuma a nasa shi, kasan in ba rashin imani babu ba abin da zai sa yi haka.
Sunana Nura Garba. Abubuwa ne marar daɗi, abubuwa ne waɗanda suke taɓa rayuwa, saboda wannan kun ga yanzu dan uwan shi ne, dan uwan shi ne, an ga mutane sun ga lokacin da ya ɗauke shi, shi ma sanadiyar da ya sa aka samu cewa shi ne ya yi wannan abin.
Wasu jama'a na ganin cewa akwai raunin hukuma wajen hukunta masu aikata irin waɗannan laifuka, shi yasa ba a samun raguwar aikata su.
Dalili idan akwai dokar da ke hukunta mutum shi aikata laifi ka kashe mutum, babu wani addini a duniya wanda ya halatta ma ka kashe mutum a rabu da kai, don haka ya zama ga wajibi wannan laifin hukuma ne ita a Najeriya. In ka kashe mutum ai kamar Boko Haram ne, suna kashe mutane ana cewa a tsaya a canza musu rayuwa, za ka iske mutum ka yi mashi rankan rago kuma a ce gwamnati ta rabu da kai, idan ga doka kai anyama shi zai sa wani abu.
Wannan dai ba shine irin sa na farko ba, domin a shekarun baya ma an samu haka a Sokoto, inda wani ya gayyato mai gidansa daga jihar Kebbi ya kashe sa kuma binne shi a cikin ɗaki, daga baya asiri ya tono. Wataƙila da an zartar da hukunci a kansa da ba a sake samun faruwar irin wannan laifin ba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
An gaida Muhammad. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mintoci 25:16:31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A ranar Talata da gabata ne kotu ta dora alhakin mutuwar bakar fatan nan ba Amurka din asalin Afirka George Floyd kan tsohon dan sandan birnin Minneapolis Derek Chauvin. Wannan matsaya ta kotu ta sa shugabanni masu fafutuka da sauran jama'a sassan duniya suka yi ta tsokaci. Yau shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali ne kan tsokacin da jama'ar ke yi. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To jama'a da dama sun yi lalle marhabin da matsayar da kotun birnin Minneapolis ta dauka. Na dora alhakin mutuwar George Floyd akan tsohon dan sanda Derek Chauvin, musamman wanda suka taru a wajen da kisan ya auku. Ba a Amurka kadai ba, a sassa daban-daban na duniya, miliyoyin mutane ciki har da shugabanni sun ta zira ido su ga yadda wannan shari'a za ta kaya. Michelle Bachelet ita ce kwamishinar hukumar kare haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya.
As the jury recognized, the evidence in this case was crystal clear. Any other result?
Tace kamar yadda masu taimakawa alƙali suka nuna, hujjojin da gabatar a wannan shari'a a bayyane suke. Ba da sakamakon da ya saba wannan rashin adalci ne, amma ga sauran iyalai ƴan asalin nahiyar Afirka, Amurka da sauran sassan duniya. In za ka fara wannan fafutuka.
Other families in the United States and throughout the world, the fight for justice goes on.
A gaban majalisar wakilan Burtaniya, Prime Minister Boris Johnson a ranar Laraba ya bayyana ra'ayinsa kamar haka.
Last night's verdict in Minneapolis delivered justice for the family and friends of George Floyd, and I know that the thoughts of the whole house remain with them.
Yace matsayin da kotu ta dauka a daren ranar Talata a Minneapolis hakan ya nuna an biwa iyalai da abokanan George Floyd kadin su, kuma nayi imanin cewa suna nan a zakatun daukacin wannan majalisa. Kisan George Floyd ta haifar da zanga-zangar Black Lives Matter da ke nuna muhimmancin rayukan bakaken fata a sassan duniya. Dan fafutukar kasar Burtaniya Lawrence Hu ya shirya zanga-zanga a Bristol da ke Ingila.
I don't feel that there's anything to celebrate at this moment. It just feels that took a worldwide.
Yace ba na ganin akwai wani abun farin ciki a nan. Ni a gani na bai kamata a ce har sai da aka yi bore a buranen duniya sannan aka yi wannan adalci ba. Abin ya yi bambarkwai, kamata ya ce an ɗauki wannan mataki tun kama a zo nan. Ita ma gwamnatin Faransa ta bi sawun gwamnatocin duniya wajen nuna jin daɗinta. Gabriel Attal shi ne kakakin gwamnatin ƙasar.
Qui a frappé monsieur Floyd.
The terrible tragedy.
Yace wannan abun alhini da ya samu Mr. Floyd ya ta da hankulan mutane ba Amurka kadai ba. Saboda haka wannan matsaya da kotun ta cimma ta farata kasashen ƙetare ba Amurka kadai ba. A Afirka ta Kudu wasu mazauna birnin Johannesburg sun faɗa wa muryar Amurka cewa su ma sun yi lalle marhaban da wannan hukunci. Thomas Dibe ɗalibi ne a birnin Johannesburg.
Justice was served.
Yace an yi adalci, amma dai ina ganin ba haka ya kamata a yi ba, domin akwai hanyoyi da dama da za a kauce wa kuri irin wannan lamari a nan gaba. Yusuf Arintan Katrada shi ma ɗalibi ne a birnin na Johannesburg. Yace na yi farin ciki da aka yi adalci, ina ga wannan abin farin ciki ne ga kowa a kowane ɓangaren duniya. To a gefe guda kuma har yanzu ana samun rashin fahimtar juna tsakanin Amurka da Iran kan yadda za a farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar da aka kulla a shekarar 2015, duk da cewa an ɗan samu haske a zaman da aka yi a Vienna, kamar yadda wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya faɗa a ranar Laraba. Babban kalubale da ɓangarorin biyu ke fuskanta shi ne waɗanne takunkumin Amurka za ta ɗage wa Iran, sannan ita Iran waɗanne matakai za ta ɗauka wajen taƙaita aikin gina makamashin nukiliyarta. Iran da manyan kasashen duniya da suka hada da Burtaniya, Faransa, Jamus da Rasha suna ta ganawa a Vienna domin nemo bakin zaren yadda za a farfaɗo da matsayin da aka cimma a 2015 wacce tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya watsi da ita. A dai mako mai zuwa ake fatan masu ruwa da tsaki a cikin wannan harka za su ci gaba da tattaunawa a birnin na Vienna. Masu haro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani ciko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Harry Ridgewell, ni Mahmud Lalo nake cewa a sha ruwa lafiya.
Kafin labarai a takaice, ga Yusuf zai karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga gurin Husaini Ali Mai Gishiri Rijau. Ya ce, "Salam sashen Hausa na muryar Amurka, hakika tsare mutane da hukumar tsaro ta farin kaya DSS ta yi, koma wace hukuma ce ya saba wa ka'ida har sama da kwanaki 40 akan zargin taimakawa 'yan ta'adda bai dace ba tare da an kai su gaban kotu ba. Hakan ya saba wa 'yancin bil'adama, kana ya saba wa dokar ƙasa, don haka ya kamata a gurfanar da su a gaban kotu, a zartar musu da hukunci ga duk wanda aka samu, wanda kuma ba a same shi da laifi ba a gaggauta sake shi don ya koma ma iyalansa, don wannan shine kadai hanya da za a yi adalci a cikin jama'a." Shi kuwa mai wasiƙa ta gaba cewa ya yi, "VOA Hausa, lokaci ya yi da dukkan wani mai faɗe aji a tarayyar Najeriya, ya kamata su ɗauki matakin gaggawa da zai kawo ƙarshen kisan ɗauki ɗaiɗai da ake yi wa 'yan arewacin Najeriya da ke kudancin Najeriya suna cirani, domin wannan ba ƙaramin cin zali ba ne ake musu. Ƙarshe nake cewa 'yan kudancin ƙasar nan tamu Najeriya da su sani cewar kisan ɗauki ɗaiɗai da suke ma 'yan uwanmu bai dace ba, da su sani cewar bari ba shegiya ba ce, tana da ubanta." Sako daga Aliyu Usman Takalafiya, birnin Kebbi. Mai wasiƙa ta gaba kuwa cewa ya yi, "Gaskiya gwamnatin shugaba Buhari ya kamata ta kawo ƙarshen 'yan ta'adda baki ɗaya akan su daina ɗauki ɗaiɗai da suke yi wa mutane da kuma kama mutane don neman kuɗin fansa. Da fatar albarkacin wannan wata na Ramadan, Allah ya kawo muna ƙarshen waɗannan matsalolin." Haka zalika Aliko Autan Kafinta Yalwa, gidan Akwata, Barikin Ladi, Jihar Filato, cewa ya yi, "Salam VOA Hausa, Allah ya ji kan shugaba Idris Deby, kana shugabanninmu na Afirka, ku sani cewar mulki ba gado ba ne, don haka ku farga daga baccin da kuke yi. Idan lokaci ya yi, sai ku sani da cewar ya kamata ku miƙa mulki ga wanda Allah ya ba." Ita kuwa wasiƙa ta ƙarshe cewa ta yi, "Muna ƙara kira ga musulman ƙasarmu Najeriya, mu dage da yi wa ƙasarmu addu'a da arewacin Najeriya da ke cikin barazana 'yan ta'adda, domin addu'a ita ce makarin mumini. Allah ya kawo muna ƙarshen waɗannan matsalolin." Sako daga Hajiya Binta, shugabar mata daga Doguwa a jihar Kano.
Yanzu kuma ga nasiha kan falalar wata mai tsarki na Ramadana.
Ramadana, kamar yadda bayani ya gabata, dama ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wani hadisi, yace, "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Na hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi. Manzo Allah ya ce duk mutumin da ya azanci Ramadana yana mai imani, cikakken imani da neman lada a wurin Allah, to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa. Kaga shi wannan dama ce babba mutum ya samu ya azanci Ramadana, domin samun gafarar zunubi. Dukkaninmu masu laifuffuka ne, kuma laifuffukan suna da yawa, wani ganganci, wani kuskure, wani mantuwa da sauransu, wani sakaci. To idan mutum ya azanci Ramadana, Annabi ya ce tare da imani da kuma neman lada a wurin Allah, to Allah sai gafarta masa wannan zunubi. Sannan har yanzu a cikin Ramadana banda azumin manzo Allah ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban shima gufira lahu ma taqaddamin dhanbi wannan hadisin annabi ya ce duk wanda yayi amfani da ramadana ya tsaya wurin ibada yana wato ainihin nafilfili da ibadu a wannan ramadana to za a gafarta masa zunubin sa da ya gabata kuma a cikin watan ramadana nan ne ake da wani dare Lailatul Qadri maza Allah ce ko man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddamin dhanbi duk wanda yayi amfani da Lailatul Qadri yana tsaye yana ibada ga Allah cikin imani da neman lada a wurin Allah za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubin sa to waɗannan ashe hadisai sun isa su nuna mana cewa lalle ramadana ba karamin wato ainihin dama bace da fatan Allah ta'ala ya sa mu dace kuma Allah ya sa azumin mu ya amfanar da mu domin ana cewa akwai wasu rubba sa'in laysa lahu min siyamihi illa ju wani azumi yake yi amma ba abin da za a rubuta mashi sai dai ya sha yunwa haka nan rubba qa'im laysa lahu min qiyamihi illa sahar wani na nan yana ta tsayuwar dare yana ta tsayuwar dare amma bai samu ladan komai sai dai ya hada idan sa bacci
lalle marhaba da wata mai falala
kafin mu karkare ga Maryam ta sake dawowa don bitan labarai amma a takaice. Annobar COVID-19 na karuwa a wani mataki na ban mamaki a India. Ma'aikatar lafiyar kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta faɗa a yau Juma'a cewa an samu adadin tarihi na mutum 332,730 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24. Sabon adadin ya zarta na jiya Alhamis inda aka samu sabbin kamun cutar 314,835 a rana guda. Yayin da mambobin kungiyar kasashen kudancin nahiyar Asiya da ake kira ASEAN ke shirin ganawa don tattaunawa akan batun rikicin gwamnatin Myanmar a wani taron koli da za a yi gobe Asabar a Jakarta. Kungiyar Amnesty International ta yi kira ga kungiyar yankin mai mambobi 10 da ta bada fifiko akan batun kare haƙoƙin bil'adama da kuma daƙile taɓarɓarewar yanayin komawa rikicin agajin jinƙai da ke ta haƙoƙin bil'adama. Taɓarɓarewar agajin jinƙai a Mozambique sakamakon tashin hankalin masu tsauran ra'ayi a arewacin ƙasar na ƙaruwa sosai yayin da yanzu mutane sama da 150,000 ke da buƙatar agajin abinci na gaggawa a cewar shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatan za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda yayi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu na yanzu ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington nake ce a sharuwa lafiya.